الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kafin darasi ne wa ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai tambayar ɗan uwa dangane da karanta Fatiha, so da yawa yakan yi wasu limammai wajen karanta Fatiha suke cewa milhamdu. Lalle ba sa cewa milhamdu sai idan sun hada ita Fatiha da bismillah. Misali, bismillahir rahmanir rahim, milhamdulillahir rabbil alamin. Wannan fa dalilin abin da ya kai su haka shine sun tafi akan cewa bismillah wato kasancewar aya ce daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha, kuma suna ganin cewa bayyana ta sunna ne, illa kasancewar a magana mafi inganci. Bismillah ba ta daga cikin ayoyi bakwai na suratul Fatiha, kamar yadda wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka. Ɗaya daga cikin dalilai wanda yake tabbatar da cewa bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon Fatiha, kamar yadda take aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura, kamar yadda kuma yake aya ce mai zaman kanta a cikin suratun nan. Babban dalilin su anan shine hadithin da yake cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa Ubangiji ta'ala da kansa ke cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Ubangiji ta'ala yake cewa na kasa wato sallah kashi biyu tsakanina da bawana, sai yake cewa na ga bawana duk abin da ya roƙa. Abinda Allah yake nihi da sallah a nan shine suratul Fatiha, da yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'al. Ubangiji ta'ala yace na kasa wato Fatiha kashi biyu, rabi na wani, rabi na bawa na ne, na ga bawa na kuma duk abin da ya roƙa. Don haka sai manzon Allah yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi, Ubangiji ta'ala sai yace bawa na ya gode mu. Idan yace ar-rahmanir rahim, Ubangiji ta'ala sai yace afna alayya abdi, bawa na ya kyautata min yabo. Idan yace maliki yawmiddin, Ubangiji ta'ala sai yace majjadani abdi, bawa na ya girmama ni. Idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ubangiji ta'ala sai yace hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, wannan tsakanina da bawa na ne, na ga bawa na kuma abun da ya roƙa, ma'ana ibada haƙƙi na ci, bana tarayya da kowa, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Neman agaji da taimako wannan na bawa na ne, domin bawa na gajiyayye ne kuma ya cancanta a taimaka masa. Idan yace ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ubangiji ta'ala sai ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al, wannan na bawa na ne, bawa na ya cancanta in bashi abin da ya roka. Na fadarsa da yace ihdinas siratal mustaqim, ya ubangiji na ka tabbatar da mu akan tafarkin ka wanda yake madaidaici, tafarkin jama'ar da ka jaddada ni'ima a kansu ta annabawa da siddiqai da shahidai da waɗanda suke salihai. Ghayril maghdubi alaihim, ba tafarkin wanda kai musu fushi sune yahudu, waladdallina ba tafarkin batattu ba sune yan mushaw. To dan haka kasancewar anan malamai suka ce in har bismillah aya ce daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha, me yasa ba a zo da ita ba? Tunda a farko mai Allah ya ce cai idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, manzo Allah ya ce in bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ubangiji ta'ala sai ya ce hamidani abdi. To dan haka malaman da suka tafi akan cewa bismillah bata daga cikin ayoyi bakwai na suratul Fatiha, aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin, ta biyu arrahmanir rahim, ta uku maliki yawmiddin, ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ta biyar ihdinas siratal mustaqim, ta shida siratal ladzina an'amta alaihim, ta bakwai ghayril maghdubi alaihim waladdallin. To amma wanda suka tafi akan cewa Fatiha ita ce aya, wannan bismillah ita ce aya ta farko daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha, anan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ba sa aje aya akan alaihim, idan suka dauka daga siratal ladzina an'amta alaihim sai an kai waladdallin. To illa kasancewar akwai dalilai da dama waɗanda suke tabbatar da cewa ita bismillah aya ce mai zaman kanta, kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa a farkon lamarin, ma'ana farkon musulunci, galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya sanin cewa an gama wannan sura za a shiga wata sabuwar sura ce da Allah ya saukar masa da bismillah. To dan haka malamai suka ce ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura. To in har ma ka tafi akan cewa bismillah aya ce daga cikin ayoyi bakwai na Fatiha wanda kuma karanta ta ya zama wajibi, to iya abinda muke so mu sani anan, duk hadisin da ya zo dangane da bayyana bismillah a inda ake bayyana karatu na sallah bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin bismillah idan zai karanta Fatiha amma baya bayyana ta, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, ke cewa nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nayi bayan Abu Bakar, nayi bayan Umar, nayi bayan Uthman. Anas yace kulluhum yaftatihuna liqira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim. Haka ke akwai wannan ziyada a wata riwaya, yace gaba ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan manyan sahabban nasa guda uku, Abu Bakar da Umar da Uthman, yace nayi sallah bayan su, kowanne ɗaya daga cikin su yana buɗe karatun sallah da alhamdulillahi rabbil alamin. Anas yace wa la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, ba sa bayyana bismillah, don haka kenan bayyana ta wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wajen karantawa kenan in a koyan ne zaka yi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, kakan iya haka, sannan kakan iya aje aya bismillahir rahmanir rahim sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, amma inda zaka bayyana to abinda yake sunna ba maganar ka bayyana bismillah sai dai ka koye ta, kenan dole zaka yi aya akan ta bismillahir rahmanir rahim a koye, an gane ko, sannan sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am. To wannan tambaya ta gabata a darasin mu na ranar Alhamis. Kenan darasi wanda ake sanya shi a jiya, a gidan radio amfani kenan duk wanda ya saurara da ya ji amsar tambaya dangane da yanda wato suna yake a shar'ance aure kwa kasancewar shi ma abu ne wanda yana da dogon bayani illa kasancewar inda wata gaba ce kake tambaya yaya daura aure yake iyayen da daura aure yake a samu wakilin ango ko kuma angon shi da kansa an gane ku ka je da kanka ko ka tura wani wakili shi na bangaren ango ba a kiran shi alwali abinda ake kiran shi wakili sannan bangaren amarya a samu alwalinta wanda ya fi cancanta ya mamace alwalaici shine mahaifinta sai in ya sauka daga kan wannan haƙƙin nasa ya jibinta ma wani kenan a takaice ga ango da kansa ga alwalin amarya ko kuma ga wakilin ango sannan kuma ga alwalin amarya a wannan lokaci shi wakilin ango yayi tambaya a wajen alwalin amarya muna buƙatar diyar domin raye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aure a wannan lokaci shi alwali in har ya yarda ya amince da kai to yakan iya cewa mun ba ku idan akwai wasu sharuɗa a wannan lokaci sai ya ambata muku sharuɗa to banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza shin kun yarda kun amince idan kace ka yarda ka amince to wannan cika wannan sharadi ya zama tilas a kanka amma sharadin kar ya zamanto ya ci karo da hukuncin Allah domin duk sharadin da ya ci karo da hukuncin Allah sharadi ne wanda yake batacce to idan kun amsa a wannan lokaci sai ya ce to kaza muke bukata ku biya na sadakin diyarmu idan kun ga abin da aka yanka muku yayi ba laifi sai ku ce mun amince idan ku kun ga ya wuce aljihun ku a wannan lokaci kukan iya neman ragi sannan shi kuma abin da yafi dacewa ya sassauta idan aka daidaita aka yi yarjejeniya akan sadaki kaza to a wannan lokaci kuma sai a samu a kadan daidai da mutum biyu waɗanda suke adalai su shaida cewa an daura auren wane da wance dan anan abinda muke magana sai an je da niyyar aure sannan yake tabbata aure amma in ba a je da niyyar aure koda an yi siga mun nemi auren diyar ku kun yarda kun amince kun ba mu to ga sadakin mu amma mu ba mu zo da niyyar daura aure to wannan ba aure bane ba saboda aure ibada ne ibada ta mai zaman kanta kuma wanda take bukatar niyya saboda galibin yanda ake yi a nan bai ko ake kiran shi ba a kiran shi aure ko a ce an tafi a biya sadakin wani to shi kuma sadaki ba shi kadai bane aure lalle rukuni ne daga cikin rukunnan aure wanda aure baya inganta dole sai da sadaki wanda haƙƙi ne na mata wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tilasa ma maza duk mutumin da ke nihin auren mace dole sai ya bada sadaki ko mun kankanta shi to dan haka kasancewar in an je da niyyar daura aure an yi siga kenan an samu shaidu to a wannan lokaci aure ya tabbata iya abin da yafi dacewa kuma cikon sunna anan a zo da kutubatul haja kutubatul haja shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa karshen ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin wannan kutuba wannan shine a takaice daura aure a shar'ance amma in ba da nihin daura aure ba aka je to wannan ba aure bane baya halatta ka kasance ta baya halatta ka kadaita da ita don haka ai so da yawa mutum yakan kai ya biya sadaki kun taba jin mutumin da ya biya sadakin mace a al'ada a nan Allah ya masa rasuwa a ce sai ta yi ta kaba ko kuma a ce sai an raba gadon shi da ita saboda ba aure ba aka daura daman sadaki ne aka je aka biya ba a je ba da niyyar aure dole aure ibada ce wanda take bukatar niyya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu innamal a'malu binniyat akan wannan hadisi da makamantansa malamai suka gina ka'ida shine al umuru bi maqasidiha al amra na tabbata da manufarsa in an je da nihin aure aure ne, in ba da nihin aure ba aka je da nihin biyan sadaki to matsayin sa biyan sadaki ne. Na'am. Wai limami in yayi kuskure yaya ake gyara mai karatun sa? Tuna ma limami ba abu bane ba wanda yake karazube, addini sai da ya tsara. Ba haka ba, kawai daga liman yayi kuskuren wasali ko ya tsallake wata aya ko ya tsallake wata kalima, kuma mu ku ringa karambanin tuna masa. Limami sai in ya bada damar a tuna masa, sannan ake tuna masa. An gane ku? Sai ya bada damar a tuna masa, ake tuna masa. Saboda su da yawa, wani yakan yi karambanin ya tuna ma liman, gaba ɗaya sai ya rikita shi. Gaba ɗaya sai ya rikita shi. Don haka kasancewar abinda za mu gane, Fatiha fa ita ce karanta ta yi zamantu wajibi, wanda kuma rukuni ne daga cikin rukunin sallah. Wanda bayan Fatiha inda limami zai karanta aya ɗaya, to ya bada iya abin da yake kansa na sunna, illa kasancewar ƙarin sunna dole ya diba ya ga gwalgwadon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa bayan sura, na tsawaitawa da tsakaitawa da gajartawa. Amma inda zai zo da aya ɗaya, ya bada iya abin da yake kansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa faqra'u ma tayassara minal qur'ani, ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani. Jumhur malamai suka ce wannan kenan bayan an zo da sura, domin karanta Fatiha wajibi ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, tare da cewa su malaman Hanafiya suna ganin cewa kwata kwata karanta Fatihar ma ba wajibi bane in ka zo da dan abin da ya sauƙaƙa ya tsaya matsayinta, kamar yadda Allah ya ce faqra umma tayassara minal qur'an. To dan haka anan inda zai zo da aya ɗaya ko aya biyu ko aya uku, idan karatu ya kakare masa, idan ya duka ya ruku, shikenan babu komai a kansa. To dan haka anan shi limami in kun fahimci yayi gaba yayi baya, yayi gaba yayi baya, ya kasa tsallakewa, to anan yakan iya bada damar a tuna masa. Hanya ɗaya in ma yi shuru, hanya ta biyu ko kuma yayi nuni, yana buƙatar kenan a tuna masa, to a wannan lokaci ake tuna masa. Amma dan yayi kuskuren wasali ko ya tsallake wata kalima ko ya tsallake wata aya ko wasu ayoyi, to maganar a tuna masa in dai ba bada dama ba, to wannan bai ya dacewa. Wai bambancin alwali da wakili, suna da bambanci. In aka ce wakili shine wanda aka meƙa masa wuƙa da nama, ka wakilta shi a matsayin cewa ya karɓan maka auren wanci, an gane ku? Wanda shi wakili kana da damar da zaka iya canza shi, ka ce wani na fasa wakilcin da na ɗora maka, wani nake buƙatar ya mun wakilci. Amma shi alwali ba maganar asaki. Shi alwali uba shi yafi cancantar ya aurar da ɗiyarshi. Idan ga uba, ga kanan uba, ga wan uba, ko ga kakanta, ko ga wanta, ko ga kananta, ko ga ɗanta, a magana mafi inganci uba shi yake da wuƙa da nama a hannunsa, ba wanda ya isa ya ture shi, shi ne alwalinta. Sai in ya ja da baya, yakan iya ba wani wanda yake makusancinta dama a matsayin cewa ya aurar da ita. Kuma shi kanshi uba a matsayin shi na alwali yana iya wakilta wani ya jibinta masa alwalaicin shi ya aurar da diyar shi. Kamar yanda a matsayinka kana da diya, an zo ana buƙatar aurenta, akwai wani amininka, kakan iya tura jama'a wajen su, ku je wajen wani, abin da ya yanke shi kenan a zauna a kansa. To wannan kai kai ne alwali, wancan ka wakilta shi ne a matsayin shi ne alwalinta, amma kai ne ka jibinta masa wannan alwalaici. Don haka wakili da alwali suna da bambanci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 59, wanda babi na 59 kamar yanda bayani ya gabata a kansa, zaburar suwa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzansa game da cewa mumini ba a buƙatar ya zamanto ɗan zaman kashe wando. Iya abinda ake buƙata a rayuwarsa ya nemi sana'a ko mun ƙanƙantar ta, domin sana'a ko mun kankantarta tafi mutunci, wannan tafi wato shine mutun ya zama to dan maula, saboda rihin asiri da kiyaye mutunci yana karkashin sana'a. Wanda bayani ya gabata kar mu manta, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sana'ar su ita ce dafo, wanda hadisi ne tabbatacce ya gabata, sahabin da yake cewa lokacin da ayar sadaka ta sauka, kunna nuhamilu ala quburina, yace kaya muke jaba a gadan bayan mu, mu dauka mu kai ma jama'a mu aje a biya mu dan abin da aka ba mu na haƙƙin mu, mu biya bukatun mu, sannan mu ramta ma Ubangiji subhanahu wataala abin da ya rabe, ma'ana mu ciyar da shi fi sabilillah. To in har mutun yana takamar wani matsayi na daraja da wata martaba a yau, a daraja dubu ta sahabi baka dauki kashi ɗaya ba, ko mu ce a daraja miliyar ta sahabi ba wanda ya dauki kashi ɗaya a yau, kamar yanda kasancewar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya bai bar ba wata al'umma wadda take fiyayya illa waɗanda suka tara zamani da shi, su ne sahabbai, wanda sheda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sahabbansa. Manzon Allah yake cewa Allahu Allahu fi ashabi, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah game da sahabbaina. Manzon Allah yake cewa la tattakhizuhum garaba, kar ku maida su wato karan barata, ma'ana duk wanda ya dauko wata kazantar shi ya yaba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake cewa algar, ana kafa abu sai a ce a gwada dadin hannu wa zai iya halbin shi da kibiya, ko a tsaye da wani ice a ce wa zai iya jifansa, ko wa zai iya halbin shi da gunduga. Manzon Allah ya ce to kar ku maida sahabbaina matsayin haka, kowa ya dauko kazantar shi ya ba ma sahabbaina. Sai manzon Allah yake cewa fa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Manzon Allah yake cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa, manzon Allah yace dayan ku da zai ciyar da gwalgwadan dutsin Uhud ga zinare, ma'ana dutsin Uhud gaba dayan sa a ce an wayi gari ya rikida ya zama zinare, wannan zinare gaba daya a ce mallakar ka ne, wanda dutsin Uhud a cikin birnin Madina a takaice zaka iya tafiya ta kusan kilo 14 a gindin shi kana tafiya, kuma bai tsaya nan ba, shine ya fito har hanyar Makka. To wannan dutsi gaba daya a ce zinare ne, kuma iya mallakar ka ne, kudaden wannan zinare ka sarrafa su a hanya ta daukaka addinin Allah. Manzon Allah yace wallahi duk abin da ka kashe na wannan dukiya baka kai ba daidai da mudu ɗaya da sahabi ya dauka ya bada fi sabilillah. Manzon Allah yace kai ko rabin mudu ba kai ba. To dan haka anan in har muna ga cewa muna da wani matsayi na daraja, muna da wata martaba, yaya za a ce kamar mu muna sana'a kaza? To kar mu manta fiyayyun halitta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda zababbu ne na al'umma. To a cikin su akwai wanda sana'ar su shine yin dako, akwai wanda sana'ar su shige su yi ici da sauransu. Cai mun kasance muna yin dako a gadan bayan mu, mu zo mu biya bukatun mu dangane da abinda muka samu. Manzon Allah yace sauran kuma mu rauta ma Ubangiji subhanahu wataala. Don haka kuma anan muka wuce da hadisi wanda yake sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dayan ku da zai dau igiyarsa ya tafi kan dutsi yayo itace ya jabo kan iccen a bayansa, ya zo gari ya saida wannan icce, dan abin da ya samu na kudade ya biya bukatunsa. Manzon Allah ya ce shi ne tsantsar alkhairi gare shi game da roƙon jama'a su ba shi ko su hana shi. Ka je ka yo kan icce ka doro a gadan bayanka ka kawo ka saida ka biya bukatunka. Manzon Allah ya ce shi yafi alkhairi dangane da ka zama dan maula. Wanda kuma bayani ya gabata, manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sun yi tarayya akan abubuwa biyu. Abu na farko wanda suka yi tarayya shine tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada. Kowane manzo farkon abin da yake kiran al'ummarsa ku kadaita Ubangijinku a cikin ibada, ba ku da wani abun bauta face shi. Abu na biyu wanda suka yi tarayya akan sa shine wata sana'a daya shine kiwo, kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ga Abdullahi dan Mas'ud yace masa babu wani annabi daga cikin annaba wanda Allah ya aiko gabani na manzon Allah yace gaba ɗayan su kowanne sai da yake kiwo suka ce har kai ya manzon Allah yace wallahi ku ni yace ni ma na kasance ana tattaro min dabobi a birnin Makka in kora su makiyaya zuwa wani dan lokaci a dan hada mun kudade yace ni ma sai da nayi haka to dan haka sana'a rihin asiri ce ko mun kankantarta ka samu dala 40 ka sayi zubin gora ka kewaya ka saida shi dala 45 ko dala 50 ko dala 60 ka biya bukatunka wallahi shi yafi alkhairi ka fudda mutun gefe kai masa maula saboda kiyaye mutunci wannan wajibi ne mumini dole ya kiyaye mutuncin sa yau zamu tashi babi na 60 قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله بالله تعالى مالا الله يجيكم ساتيوا wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin da karamci da baiwa da ciyar da dukiya a huskoki wadanda suke na alkhairi dan amincewa game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi lafazin al-karam sifa ce ta mutanen ƙurai ko kuma mu ce babbar sifa ce kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da wannan sifa al-karam kamar yanda yake cewa fata'alallahu al-malikul haq La ilaha illa huwa rabbul arshil karim ko kuma inna rabbi ganiyun karim karim suna ne daga cikin sunayen Allah daga cikin wannan suna iya abinda zamu iya tsago masa na sifa shine al-karam idan aka ce al-karam shine mutum kafin ya roke ka ka bashi idan ya roka ka bashi ya koma roka ka bashi in so 100 zai roke ka to ba maganar kosawa wannan shine ake kira da karamci kafin a tambaye ka ka dauka ka bada kuma in an tambaye ka ba maganar damuwa ba maganar nuna bacin rai za ka dauka ka bada inda za a koma tambayar ka hallo za ka dauka ka bada wanda wannan sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya siffanta shi da wannan sifa an gane ku sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karamci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba roƙon sa wani abu manzon Allah yace a kamar yanda zamu iske hadisi wanda kuma kafin a roke shi manzon Allah in ya fahimci cewa kana cikin bukata kai tsaye manzon Allah yake bin wata hanya wanda zai taimaka maka ba tare da kowa ya sani ba wanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yarda mahaifinsa ya samu shahada a yakin Uhud mahaifinsa kuma ya mutu ya bar shi da nauyin bashi kuma sannan mahaifinsa ya bar shi da kannu ƴaƴa mata kusan guda 9 wanda duk dawainiyar su akan wuyan Jabir yake to shine Jabir ibn Abdullah al-Ansari ana cikin wani bulaguro ana dawowa raƙumin Jabir sai kasa idan aka yi gaba sai an dakata masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa wannan raƙumi na Jabir a irin mu'jizar da Allah ya bashi wannan raƙumi na Jabir sai ya samu kuzari wanda ya linka dukkan wani raƙumi da yake cikin wannan ayar ya zamanto raƙumin Jabir dashi ake jira amma sai ya zamanto yanzu shi yake jiran jama'a manzon Allah sai ya ce ya Jabir shin zaka iya sayen min da wannan raƙumi? Jabir yace ƙwarai ya manzon Allah in kana bukata. Manzon Allah yace to ayi ciniki. Manzon Allah yace na saya kaza. Jabir yace a. Manzon Allah ya ƙara. Jabir yace a. Har aka kai iya gejin da Jabir wato ya yarda. Sai yace to amma ya Rasulullahi da sharadi. Bazan baka wannan raƙumi ba sai mun je birnin Madina. Sai mun isa birnin Madina. don haka anan malamai suka ce ya halatta kasida abunka kai ka toge wani gurgudu wanda yake na amfani. Zan iya cewa na saida maka wannan babur amma sai zuwa rana ya ce zan baka shi saboda ina da wasu uzurruka, dole ina da wasu kewaye-kewaye akan shi zan yi. To dan haka anan Jabir sai ya ce ma ya Rasulullahi ina da sharadi, sai an je Madina zan baka raƙumi. Da aka isa birnin Madina, Jabir ibn Abdullahi al-Ansari sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumi. Manzon Allah sai ya kulle kudade kamar yanda aka yi ciniki, sai hada da raƙumin da kudaden yace gaba daya akai ma Jabir. To kaga anan karamci ne, kafin Jabir ya buɗe baki ya ce ya Rasulullahi ina da bukata a taimaka mu, manzon Allah da ya fahimci yana cikin mawuyacin hali yana bukatar taimako, manzon Allah ya taimaka masa. To dan haka kasancewar shi in aka ce wani karim ne, ma'ana mutum ne mai karamci wanda kafin a roke shi zai dauka ya bada. In so goma zaka roke shi ba zaka gaba kyamar wannan roko a fuskar shi zai dauka ya bada. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata tun a cikin babu sabr, mutanen Madina suka zo suka ce ya Rasulullahi taimaka mana, manzon Allah ya dauka ya basu. Suka sake roƙon shi, manzon Allah ya dauka ya basu. Suka koma roƙon shi, manzon Allah ya dauka ya basu. Sai da ya kai manzon Allah ya kakkabe duk abin da yake hannunsa, sai manzon Allah ya ce ku zo ku je. Manzon Allah yake cewa ku san da cewa babu wata dukiya a wajena wanda zan dakace ta na ki dauka na baku. Manzon Allah ya ce duk abin da yake hannuna na dauka na baku, amma ku san da cewa fa duk mutumin da ya nemi kame kansa Ubangiji ta'ala zai azurta shi da kamewa, duk mutumin da ya nemi wadatar da zuciyarsa game da abin da yake hannun jama'a Ubangiji ta'ala zai saka masa wadata, zai azurta shi da wadata, duk mutumin da ya kallafa ma kansa hakuri Ubangiji ta'ala zai zuba masa hakuri. Sai manzon Allah ya ce ba a taba ma mutum daya kyauta wadda take fiyayya sama da daukan hakuri. To dan haka kenan karamci wannan sifa ce ta mutanen ƙurai wanda Larabawa a iya al'adarsu tun a jahiliya ba ma a musulunci ba, fiyayyen jama'a daga cikinsu mutum wanda yake kare, mutumin da yake da karamci yake da kyauta. Don haka duk wani mutum mai kyauta a ɗabi'ar Larabawa da al'adarsu baya gida a cikin kurumi sai dai akan tudu. Sai dai akan tudu saboda karinga matafiyi ya hango hayaki yana tashi daga gidansa da duk wani mabukaci ya zo a taimaka masa. Wanda idan ka ɗauka daga cikin shugabannin Larabawa akwai waɗanda dare da rana tukunya ba ta sauka a gidansu. Abinci ne kawai ake yi, ana yanka raƙuma a wannan lokaci da waɗanda suke talakawa da waɗanda suke matafiya, duk wanda ya rasa wurin fakewa to nan ne wurin fakewarsa, wanda kuma alfahari suke da wannan abu. Don haka wanda ya fi shahara daga cikinsu shine baban Adiyu wanda ake kiran shi Hatimu Ba'i, wanda ake kiran shi da sarkin kyauta kenan Hatimu Ba'i, wanda a baya-baya a jahiliya kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba wani mai kyauta irin Hatimu Ba'i, wanda yana da waƙe-waƙe waɗanda sun shahara akan haka. Shine dangin shi suke zargin shi wai kyautar shi ta yi yawa, duk abin da ya samu sai ya kakkabe ya ba jama'a. Shine sai yake maida musu martani yake cewa kulul anamin rizqil ilahi wa aisiru fa inna ala arrahmani rizqakum gada, yace duk abin da kuka samu na arzikin Allah ku ci a yanzu ku ciyar da mutane, arzikin ku na gobe yace a hannun Allah yake, Allah da ya bamu a yau gobe ba zai hana mu ba. To dan haka kasancewar karamci wannan sifa ce ta mutanen ƙurai, duk mutumin da Allah ya wadatar da shi dukiya to ya zamanto ya bude bakin aljihunsa, ba a buƙatar mumini ya tsuke bakin aljihu. Matukar kana tsuke bakin aljihu Ubangiji ta'ala zai tsuke maka, wanda zamu iske hadisi wanda yake sahihi akan haka. To shine sai ya ce waljudi, wato da baiwa kenan. Abinda ake kira da aljud, wanda a Hausa ake cewa baiwa, wanda shine mutumin da shi ma duk abinda Allah ya hore masa zai yi kokarin bibiyar jama'a da kyauta da taimaka musu, wanda da lafazin alkaram da jud mutaradifan ne, ma'ana suna kusa a wajen ma'ana. Sai yace wal infaqi fi wujuhil khair, da ciyar da dukiya a huskoki waɗanda suke na alkhairi. Dan shi mumini tsari gare shi a rayuwarsa. Mumini duk abinda zai samu, abinda zai nema na dukiya, Ubangiji ta'ala bai bar shi kan razibe, sai da ya nuna masa hanyar da ya dace ya nemi dukiya, ita ce hanya halattacciya. Sannan duk inda mumini zai saka dala a rayuwarsa, Ubangiji ta'ala sai da ya nuna masa. Ba haka ba kawai, duk wata huska in ta zo ka dau dukiya ka saka, a'a, duk huskar da zaka saka dukiya ya zamanto akwai ɗayan biyu, imma amfani wanda yake na addini ko kuma amfani wanda yake na rayuwa. Don haka baya halatta mumini ya ciyar da daidai da dala sai a fuska wadda take ta alkhairi, wanda amfanin ciyar da wannan dala zai dawo kansa imma a nan rayuwa ta duniya ko kuma a makomar sa lahira. Don haka anan malam ya kayyade ya ce wal infaqi fi wujuhil khair, da ciyarwa wato a fuskoki waɗanda suke na alkhairi. Sai ya ce siqatan billahi ta'ala, wato dan amincewa game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ba a buƙatar ka ringa kawo wani tunaninka da wata dubararka cewa in yi kaza in yi kaza, ka amince da abin da ke hannun Allah. To dan haka kasancewar anan shi karamci ko kuma mu ce baiwa da abin da bawa ya mallaka hanyoyi ne kamar kusan guda goma, kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya zana su a cikin littafinsa mai suna Madarijus Salikin, littafi ne wanda yake mai matukar muhimmanci, wadda take madaukakiya, karamci wanda yake madaukaki. A nan na farko shine al-judu bin nafs, ma'ana mutum ya yi kyauta da rayuwarsa, ya sadaukantar da rayuwarsa akan ɗaukaka addinin Allah, kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka sadaukantar da rayuwarsu domin addinin Allah ya ɗaukaka. To don haka na daga cikin sadaukantar da rayuwa shine idan jihadi ya tashi na ɗaukaka addinin Allah, mutum ya bada rayuwarsa. Sakamakon duk wanda ya sadaukantar da rayuwarsa domin ɗaukaka addinin Allah shine aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda ciniki ne kuka yi tsakaninka da Ubangijinka, ka ba da rayuwarka Ubangiji ta'ala ya masanya maka da gidan aljanna, kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Tauba, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Don haka anan Ubangiji ta'ala ya gabatar da rayuwa akan dukiya, cai Ubangiji ta'ala ya fansa game da bayinsa muminai rayukansu da dukiyarsu bi anna lahumul janna, sakamako zai ba su aljanna a ranar kiyama. Sai ce yuqatiluna fi sabilillahi, siyaki abokan gaba domin ɗaukaka addinin Allah, fayaqtuluna su kashe abokan gabarsu, wa yuqtaluna su ma a kashe su su samu shahada. Ubangiji ta'ala ya ce wa'adan 'alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an, alƙawari ne wanda yake na gaskiya, wanda Allah ya tabbatar da shi a cikin injila da at-taura da al-qur'an. To dan haka al-judu bin nafs, in ka sadaukantar da rayuwarka, idan jihadi ya tashi ka sadaukantar da rayuwarka a fita da kai, idan ana zaune lafiya duk wani aiki na addinin Allah ya zamanto ka sadaukantar da rayuwarka, ya zamanto da kai aiki. Don haka wannan shine baiwa wadda take ta farko. Ta biyu shine mutum yayi baiwa da shugabancin da Allah ya bashi a matsayinka na shugaba. To wannan shugabanci mai dashi gefe, ka kaskanta kanka, duk wani abu wanda ake na ci gaban jama'a ya zamanto da kai ake, wanda kar mu manta ai babu shugaba a duniya da lahira wanda ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin da za a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, koma waye inuwa ya dora kafa ɗaya kan ɗaya ya sa ma sahabbai ido suke ginawa? Da kanshi yake tashi ya je ya ɗauko burgi, ya je ya ɗauko laka har a gina masallacinsa. Shin idan aka fita jihadi manzon Allah zama yake ya ce ku kuje? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa kafin ya bar duniya galibin yaki-yakin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yake fita fagen daga, wanda gaye da za a fita yakin Tabuka saboda karancin guzuri sai da ya kai mutum uku ake hadawa akan raƙumi guda, ma'ana a ba su raƙumi dai su ringa baki baki, hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na shugaba da mutum biyu aka hada shi. Waɗannan mutane biyu suka ce ya Rasulullahi haƙƙin mu mun yafe kai hau, manzo Allah yace ai ba kuzari ba da kokari kuka fi ni. To dan haka anan a matsayin shugaba duk shugabancin da Allah ya baka kai baiwa da wannan shugabanci ka ajiye shi gefe, idan ka zo cikin jama'a kar ka daga kanka ni ne shugaba ya zamanto kamar da kanka da duk wanda yake kasa da kai cewa dai kuke, duk wani aiki in ya tashi yanda kowa yake yi kai ma ka zage dan sai ai da kai, wanda in ka diba duk wasu shugabanni waɗanda suke na ƙurai ba ma a cikin musulmi ba a cikin arna ma zaka same su suna da irin wannan dabi'a, duk abin da ya tashi da su ake yi. Na uku shine mutum yayi baiwa wato da hutun da wato shine jin dadi da hutunsa, ma'ana kana buƙatar ka je ka huta da wasu abubuwa, anan ana buƙatar kayi kokari kayi baiwa da wannan hutun naka, kayi kokari ka sarrafa shi akan wani abu wanda yake na taimaka ma jama'a, idan maimakon ka je ka zauna ka huta in dai har ba gajiya ta kai matuƙa, idan kaga wasu jama'a suna wani aiki to yi kokari ka kama musu wannan hutu na ka ibaiwa mai dashi gefe ka aje ka je ka kama musu, wannan shi ma shine mataki wanda yake na uku. Mataki na hudu shine yin baiwa da ilimin da Allah ya baka, idan Allah ya fahimtar da kai daidai da mas'ala ɗaya ta addini to kai kokari wannan mas'ala kai kokari ka yada ta a cikin al'umma ta musulmi, shi kira zuwa ga addinin Allah bai takaita ba akan malamai, idan aka ce malami in ka fahimci mas'ala ɗaya ta addini to abinda ake bukata kada ka rike ta daga kai sai kai, duk wanda ka fahimci cewa bai fahimci wannan mas'ala yi kokari ka sanar da shi. Misali yau ka zo wajen karatu ka ji wata mas'ala ta addini, wani abokinka can bai samu halarta ba ya shahinci wannan mas'ala, to abinda ake bukata kai kokari ka fahimtar da shi. Yau ko a makaranta malam ya karantar da mu wata mas'ala wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke zaburar da mu'minai akan cewa su yi kaza, in suka yi kaza ga sakamakon su a wajen Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama, ko kuma malam ya karantar da mu wani hadisi wanda yake tsawatar da mu'mini cewa bai dace ba a ce an same shi akan abu kaza. To dan haka duk wanda Allah ya azurta shi da ilimi abinda ake bukata yayi baiwa da wannan ilimi nashi, yayi kokari ya yada shi a cikin al'umma, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ba mu darasi akan haka. Rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayanta karantarwa ce ga al'umma ta mu'minai, to sahabbai da suka karanci hukuncen addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dewa daga cikin su mutuwa bata cin musu ba a mahaifarsu, watsuwa suka yi a cikin sasannin duniya bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yada wannan addini. In ka koma a tarihi nan kasar mu kanta akwai sahabin da ake cewa wanda ya zo birnin Bilma, ya zo nan Bilma shi ya shigo da addini ta wannan hanya. To dan haka kasancewar wannan shine mataki na hudu, kuma yin baiwa da ilimi ya fi yin baiwa da dukiya, domin ilimi shi yake gaba da komai, babu wani abu wanda yake da martaba sama da ilimi, saboda duk al'ummar da kaga ta rayu ta ci gaba ta bunƙasa to bata samu ba ci gaba illa ta hanyar ilimi, duk al'ummar da kaga ta kaskanta ta koma da baya ba komai bai kaskanta ta illa jahilci, al'ummar da ta ba ilimi mahimmanci ita za ta samu ɗaukaka da ci gaba a rayuwarta ta duniya da makoma lahira, musamman in ilimin addini ne. Duk al'ummar da ta ba ilimi baya to wannan za ta haɗu da kaskanci a rayuwarta ta duniya da makoma lahira. Na biyar shine mutum yayi baiwa wato da wata alhurma da Allah ya masa, yanzu misali dan uwanka ne yake da buƙatar wata takarda a bariki za a masa, wanda wannan takarda in ya tafi yakan iya bata lokaci, sai ya zamanto mai yin wannan takarda mutumanka ne, kana da mutunci kana da alhurma a wajensa, wanda maimakon wannan takarda za ta ɗauke wani lokaci ba a masa ba to anan kana iya rubuta takarda ka aika shi in ka je ka ce wane ya turo ni ko kuma ka masa waya ka ce ga wane ne yana zuwa ko kuma ka amsa kai da kanka alhurmar da Allah ya maka ka je ka shiga gaba ayi masa to wannan haka ake bukata duk wanda Allah ya masa alhurma ya kasance zai iya zame ma dan uwan shi tsani akan biyan bukatar shi to abinda ake bukata ya zame masa tsani na shida wato shine yin baiwa wato da mutunci ta yaya mutun zai yi baiwa da mutuncin sa shine mutun ya kiyaye zuciyarsa dangane da duk abin da bai dace ba a shari'a da duk wani abu wanda zai kare mutuncinka zai kare mutuncin jama'a kai kokari wato ka nuna kyawawan halaye kai baiwa da su ba dan komai ba illa kasancewar domin wato shine samun tsira a rayuwarka ta duniya da makoma lahira yanzu yin baiwa da mutunci yana daga cikin misali in an cutar da kai ka dau hakuri idan ana bukatar wani agaji kai tsaye ka agaza kaga wannan ba komai ba zai janyo maka illa kiyaye mutunci wanda yake na takwas wato na bakwai shine wato mutun yayi baiwa dangane da daukan hakuri kenan daukan hakuri da kauda kai dangane da duk abinda ka hadu da shi na musgunawa da cutarwa game da jama'a wanda sauran kasancewar junansu yana shiga juna a takaice dai waɗannan abubuwa guda bakwai ana buƙatar mumini yayi kokari yayi baiwa da su karkamai da daya daga cikin su cewa shine gayarka iya abinda ake buƙata duk abinda zaka iya sadaukantar da shi a rayuwarka to ka sadaukantar da shi ka fifita ɗan uwanka mu'minai akan san kanka qala Allahu azza wa jalla wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala ke cewa wama anfaqtum min shay'in duk abinda kuka ciyar da shi na wani abu ko mun kankantar shi fa huwa yukhliqu kusan da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi zai mai muku gurbi wannan alƙawari ne na Allah duk abinda bawa ya ciyar da shi na dukiya to ubangiji ta'ala yayi alƙawarin zai mai masa gurbi mai gurbin anan kar mu fahimci cewa iya abinda muka ciyar haka za a mai mana gurbi ubangiji ta'ala karim ne yana da karamci alƙawali ya daukan ma kansa duk wani aiki wanda yake kyaukyawa idan bawansa zai zo da aiki daya to ubangiji ta'ala ya dau alƙawalin sai ya linka masa su goma kamar yadda yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyaukyawan aiki ubangiji ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma kuma kar mu fahimci cewa daga gomar an tsaya daga wannan goma ubangiji ta'ala zai linka wannan aiki so 700 daga 700 kuma Allah zai linka iya adadin da sai shi kadai ya sani kamar yanda hadisi ne yana cikin sahihain riwaya ta Abul Abbas shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah yake cewa inna Allah ta'ala kataba alhasanati wassayiat thumma bayyana zalik ubangiji ta'ala ya hukunta kyawawan ayyuka da miyagu sannan sai ya bayyana ma bayinsa manzon Allah yace faman hamma bi hasanatin falam ya amalha kataba Allahu ta'ala indahu hasanatan kamila duk mutumin da yayi niyya game da aikata kyawawan aiki wani uzuri ya gitta masa bai samu aikata wannan aiki ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata kai famar mabukaci yayi bara sai ka laluma aljihunka ka huddo ka bashi lalumawar da kake sai ka ji babu ashe kudin ka bazo su a cikin wata riga a can gida to wannan ladan niyya wannan tuntunin ubangiji ta'ala ya rubuta ma lada cikakke tamkar kai duk mutumin da yayi himma game da wani kyaukyawan aiki wani guzuri ya gitta masa bai samu aikatawa ba manzon Allah yace Allah zai rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata sai yace wa in hamma biha fa amilaha kataba Allahu ta'ala ashra hasanati ila 700 dhifin ila aba'atin kaseera idan yayi niyya game da aiki kyaukyawa Allah ya bashi ikon aikata wannan aiki manzon Allah yace Allah zai rubuta masa lada 10 daga 10 Allah zai linka shi ya koma 700 daga 700 Allah zai linka lillinka shi iya abin da yaso kamar yanda yace wallahu yudaifu liman yasha ko kuma wa in taku hasanatan yudaif fa wa yuti min ladunhu ajran azima to dan haka anan shine ubangiji ta'ala yake cewa wama anfaqtu min shay'in duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu fi sabilillahi kenan sai yake cewa fa huwa yukuliku kusan da cewa ubangiji ta'ala shine zai maye muku gurbin shine zai maye muku gurbin ku samu sakamakon wannan abin da kuka ciyar da shi in ma a nan rayuwar ku ta duniya ko kuma a makoma lahira maye gurbi anan in ma ya kasance hissiyan aw ma'nawiyan ko kuma ya kasance hissiyan wa ma'nawiyan a rayuwarka ta duniya ka fitar da wani abu na dukiya ka ciyar da shi fi sabilillahi kai tsaye ubangiji ta'ala sai ya ƙara buɗa maka hanyoyin samu kaga dukiya tana bunƙasa tare da kuma sakamakon da Allah ya tanada maka a gobe kiyama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka ba ta taba tauye dukiya ba in dai ka ba da fi sabilillahi to alƙawli ne na Allah Allah sai ya maye maka gurbi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu Allah illa tayyib fa inna Allah ta'ala yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta takuna mithla al-jabal manzo Allah yace duk mutumin da yayi sadaka da gwalgwadan dan dabino dai tab sai yace na halak manzo Allah yace domin Allah baya karba sai ta duhe da dukiya ta halak duk abin da mutum zai ciyar ba zai samu sakamakon shi sai in dukiya ce ta halak manzo Allah yace wannan sadaka da mutum yayi gwalgwadan dan dabino Ubangiji ta'ala zai karbe ta da hannunsa na dama hannu wanda ya dace da girman sa wanda mun fahimci ma'anar hannu amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda hannun Allah subhanahu wata'ala yake an gane ku kamar yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati maqwiyatun bi yamini sai yace Allah zai karbi wannan sadaka da hannunsa na dama sannan Ubangiji ta'ala ya ringa tattala ta irin yanda ɗayan mu yake tattala dukushin dokin sa manzo Allah yace wannan sadaka sai ta zamanto gwalgwadan dutsi a girma a ranar kiyama to dan haka anan alƙawari ne na Allah duk mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ko mun kankantar ta Allah zai maye masa gurbi kenan wannan adashe ce kake da Ubangiji subhanahu wataala ramce ne kake ba shi yanda ka zuba Ubangiji ta'ala zai lullunka maka sama da abin da ka bada in ka bada fi sabilillahi daya Allah zai linka shi 10 daga 10 ya linka 700 daga 700 ya linka iyayen da ya ga dama wa qala ta'ala wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kuka ciyar da shi na alkhairi Ubangiji ta'ala yace fali anfusikum kanku kuka ma ma'ana duk abinda kuka ciyar da shi na dukiya to kanka kama domin amfanin wannan ciyarwa zai dawo kanka a rayuwarka ta duniya da makoma lahira Ubangiji ta'ala mawadaci ne da ya kiraye mu cewa mu ciyar da abin da ya azurta mu ba dan komai ba dan mu samu daukaka ta daraja da martaba a wajensa a duniya da lahira ba dan Ubangiji ta'ala yana da bukata ba me yake cewa ha antum haula itud'auna li tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu la yakunu amsalakum Ubangiji ta'ala yace ga muku ku waɗannan jama'a ana kiran ku domin ku ciyar da dukiyar ku domin daukaka addinin Allah faminkum man yabkhal Ubangiji ta'ala yace daga cikin ku akwai wanda ke ruwa ya tsuke bakin aljihu in an ce a taimaka sai ya ja da baya Ubangiji ta'ala yace wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi duk wanda yayi ruwa yake ciyar da dukiyarsa domin daukaka addinina Ubangiji ta'ala yace kansa yayi ma ruwa wallahu al-ghani Ubangiji ta'ala mawadaci an gane ko me ya fada a cikin suratul hadid cewa walillahi miratu samawati wal ard gadan samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne duk abin da yake duran kasa na arziki da duk abin da yake cikin samai gaba ɗaya shi mallaka ne na Ubangiji subhanahu wataala shi zai gaje kasa da duk abin da yake kanta inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithu Ubangiji ta'ala yace mu muke rayuwa mu muke kashewa kuma mu ne masu gaje komai da kowa gaba daya to dan haka anan sai yace duk wanda yayi rowa kansa yima sai yake cewa wa in tatawallau sai yace wallahu al-gani Ubangiji ta'ala mu wadaci ne wa antumul fuqara ku ku ne talakawa mabukata in har kun juya baya kun ki ciyarwa kamar yanda ake neman ku ciyar Ubangiji ta'ala zai canza wasu jama'a na daban maimakon ku sun malaikunu amsalakun sannan ba za su zaman tuba tamkar ku Ubangiji ta'ala zai iya tafiyar da ku ya zo da wasu bayi waɗanda suke na musamman wanda in an buƙaci kafin a buƙaci ciyarwa za su dauka su ciyar to shine anan Allah yace wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar da shi na dukiya na alkhairi Ubangiji ta'ala yace kanku kuka ma domin amfanin ciyarwa zai dawo kanka a rayuwarka ta duniya da makoma lahira sai yace wa ma tunfiquna illa bitiga awjihillah Ubangiji ta'ala yace kar ku sake ku ciyar da wani abu na dukiya face sai dan Allah duk abin da za ku yi dan Allah domin sai in kai dan Allah ne zaka samu sakamako a ranar kiyama in kai dan a gani a yaba a fada iya bakin sakamakon ka yaban jama'a in har sun yaba in ba su yaba ba ku ka tashi a tutar babu ba sakamako a wajen Allah babu yaban jama'a kamar yanda kake nema sai ma azaba akan haka a ranar kiyama to dan haka shine Allah yace wa ma tunfiquna kar ku sake ku ciyar da wani abu na dukiya illa bitiga awjihillah sai dan Allah kenan sai dan neman fuskar Ubangiji subhanahu wataala ma'ana ku yi dan shi anan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta fuska kamar yanda ya tabbatar ma kansa ayoyi sun wuce a cikin alqur'ani ɗaya daga cikin su wannan aya irin fadar sa kullu shay'in halikun illa wajha kullu shay'in halikun illa wajha yace komai mai halaka ne yake cewa sai dai fuska ta Ubangiji subhanahu wataala haka yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram haka na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni a'udhu bi wajhikal karim ya Allah ina neman tsari da fuskar ka wanda take mai karamci sai yace wa ma tunfiqu min khairi wato duk abin da kuka ciyar da shi na alkhairi yuwaffa ilaykum ubangiji ta'ala yace za a cika muku sakamakon sa wa antum la tudlamuna ubangiji ta'ala yace ku ba za a zalunce ku ba a tauye muku ladan ku na ciyarwar da kuka yi ma'ana duk abin da ka ciyar da shi na alkhairi zaka samu sakamakon shi a gobe kiyama ubangiji ta'ala baya tuzartar da aiki wanda yake na kurai duk abin da bawaye in da yake kyakkyawan aiki ne ko mun kankanta shi to zai ga sakamakon sa kamar yanda yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ash-shahid inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ubangiji ta'ala yace mu ba ma tuzartar da sakamakon wanda ya kyautata aiki an gane ko man ahsana amala wanda ya kyautata ga aiki kamar yanda yace faman ya amala mithqala dharratin khairan yara to dan haka anan Allah yace wa ma tunfiqu min khairi abinda kuka ciyar da shi na dukiya ubangiji ta'ala yace yuwaffa ilaykum za a cika muku sakamakon sa wa antum la tuzlamun ubangiji ta'ala yace ku ba za a zalunce ku ba ma'ana a tauye muku ladan ku lada ne za a ba ku cikakke to dan haka ita ma wannan aya zabur rasuwa ne ubangiji subhanahu wataala yake ma mu'minai cewa dan abinda Allah ya hore musu ya azurta su su yi kokari su ware wani kaso su ciyar da shi fi sabilillah wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim ubangiji ta'ala ke cewa wa ma tunfiqu min khairi wato duk abinda kuka ciyar da shi na alkhairi ko mun kankantar sa fa inna allaha bihi alim lalle ubangiji subhanahu wataala masani ne game da abin da kuka ciyar kar kai tsammanin cewa zai koyi ga ubangiji duk abin da ka ciyar da shi ko mun kankantar shi Ubangiji ta'ala yana sanar da shi kuma zaka samu sakamako akan shi a ranar kiyama. Domin sanin Allah ya kewaye da komai, Ubangiji ta'ala babu abinda Allah yake jahilta in ma a cikin sammai ko a cikin kasai. Kamar yadda yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka anan kwarin gwiwa ne Allah yake bamu cewa duk abin da muka samu bakin gulgudu mu yi kokari mu ciyar, mu san da cewa duk abin da muka ciyar da shi Ubangiji ta'ala masani ne game da abin da muka ciyar, kuma za mu samu sakamako a kansa a gobe kiyama. Nan ya dace mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Dan uwa, muna da sanarwa kamar guda biyu. Sanarwa ta farko, insha Allah ta'ala Asabar mai zawwa bayan magariba kai tsaye akwai wa'azi wanda aka saba yi a nan kenan Turbin. Insha Allah kenan ranar Asabar mai zawwa akwai wa'azi wanda aka saba yi a nan bakin Turbin. Sanarwa ta biyu, ɗan uwa matasa musulmi, akwai ziyara da za su kai mamarin lafiya bayan magariba a ranar Laraba. Kenan insha Allah, wanda Allah ya bashi dama kenan sai su haɗe a bakin asibiti. Insha Allah.